kitty boy. Adane ake bin kwaliya, adane ake bin wanka, adane ake bin gaskiya.
Yanzu sai labari
ka taba wata fanya mata, ka ji $1 million
expensive yargata. A guse wata rana
babu barci kwana biyu, ba ke ba na shiga uku.
Expensive yargata, a guse wata rana.
Akwai kudin kwanta hankalinki, kar a yi mun kallon jariri. Dangote ma na neman kudin, tell me why I no go find money. Kwadigo for your love, kwangila for your love. Na hanyar neman kudi for my baby. Kajiko I'm in love, karigo my damon. Na hanyar neman kudi sadakin baby. Mafarki na in tashi in ganki, gidana ta zama gidanki. Tunani na kullum a kanki, duk na rame tsabar kanki.
Kece nike so, kece nike so, amma do bayu. Kece nike so, kece nike so, amma do bayu.
Kwadigo for your love, kwangila for your love.
Na hanyar neman kudi for my baby.
Babu barci kwana biyu, ba ke ba na shiga uku.
Expensive yargata, a guse wata rana.
Akwai kudin kwanta hankalinki, kar a yi mun kallon jariri. Dangote ma na neman kudin, tell me why I no go find money. Kwadigo for your love, kwangila for your love.
Na hanyar neman kudi for my baby.
Kajiko I'm in love, karigo my damon.
Na hanyar neman kudi sadakin baby.
Kwadigo for your love, kwangila for your love.
Na hanyar neman kudi for my baby.
Kajiko I'm in love, karigo my damon.